Malaman makarantar firamare a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar malaman Najeriya wato NUT reshen birnin tarayya Abuja sun yi ƙorafi akan yadda shugabannin ƙananan hukumomin Abuja suka ƙi aiwatar da mafi ƙarancin albashi na naira 30,000 tare da sauran haƙoƙinsu kamar yadda wani malami a makarantar firamaren gwamnati dake a Sokoro wanda ya buƙaci a saka sunansa ya bayyana mana cewa tun bayan umarnin da gwamnatin tarayya ta bayar akan aiwatar da mafi ƙarancin albashi a watan Afrilun shekarar 2019 ba a aiwatar da umarnin ba kuma tun watan December shekarar 2019 ba a biya su sauran haƙoƙinsa ba.
There is a directive that came from the president that minimum wage should be paid to public servants, and since April last year the thing was supposed to be implemented. By December there was another directive that they should pay arrears, and arrears was paid to some ministries and parastatals, but it was not paid to us, we FCT primary school teachers.
A lokacin da muka ziyarci makarantar firamare na Model dake kan titin Nelson Mandela a Sokoro inda nan ne sashen karamar sakandare ma yake, wasu ɗaliban firamare sun bayyana yadda suka ji da rashin koyarwa.
Sunana Aisha. Ba malamai, mun zo ne yau. Wata anti take mana mun zo yau, muka zo yau kuma ba su zo ba. An ce malamai dalilin da yasa ba su zo ba saboda ba a biyan su. Ranar Monday da za mu dawo kowa yana jin daɗi cewa za a koma makaranta, mun gaji zama a gida. Yanzu ba mu jin daɗi, za mu koma gida, ba mu yi karatun komai ba.
Dama exam za mu zana shi ne aka ce firan Monday, kuma mun zo Monday kuma anti.
A wani bangare kuwa takwarorin su na bangaren karamar sakandare suna azuzuwa sakamakon yadda hukumomin birnin tarayya Abuja suke biyan albashin su yadda ya kamata. Hashim Said malami a makarantar karamar sakandare a Asokoro yayi bayani akan komawar su aiki.
Dangane da komawar su makaranta, alhamdulillah kusan ɗaliban gabaki daya sun dawo makaranta lokaci daya, saboda ajiya kamar a takardun rijistar su kusan in ce ɗaliban gabaki daya sun dawo. Dangane kuma da ko suna ko ba sa ja, gaskiya an samu koma baya sosai dangane da karatu. Shi yasa yanzu haka ma maimakon mu shiga cikin karatun gadangadan, sai muka ga ya dace mu fara da bitar aikin baya kafin mu yi tunanin shiga cikin wannan aiki na wannan zango da muka dawo. Mun kokari dai, mun samar wa kowane yaro kujera shi kadai yake zama, kuma mun samar musu da duka ababe na wanke hannu.
Daliba ajin farko na karamar sakandare Amina Muhammad Awwal ta bayyana jin daɗi mara misaltuwa akan komawa makaranta.
Abba zai iya misalta daɗin da na ji da aka dawo makaranta ba, saboda mun gaji da zaman gida. Gaskiya babu abin da za ka yi a gida, kawai sai dai ka zauna.
Kazalika ɗaliba mai suna Fatima Usman ta bayyana yadda ta ji da dawowa makarantar da aka yi.
Abin zan yi sha shi ne muna bin ƙa'idojin da aka samu. Idan muka shigo za a gwada mu a duba batun da ya shafi inda ya sanar mu wanke hannu ne, sai mu sa hannu da tayi za su kuma mu sa a tafi.
Idan ba a manta ba, a watan Satumba ne shugaban kungiyar NUT reshen birnin tarayya Steven Nabai ya baiwa malamai umarnin cewa duk lokacin da gwamnati ta bada umarnin a koma makaranta, kada su koma bakin aiki sakamakon kin aiwatar da mafi ƙarancin albashi na naira 30,000 da kuma wasu haƙoƙinsu da suka daɗe a jingini. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.